you know, labari ne aka samu akan wasu sun zanna suna meeting yadda za su gudanar da abin da suke shirin yi. To shine yan security suka je suka same su suka kama wasu. To da suka kama wasu aka kawo su Jalingo, sai wancan suka tashi da wani propaganda akan lallai ba masu tsaro ne suka kama su ba, mutane ne kawai suka zo suka kidnapping din su suka tafi da su. To sai wancan kuma suka tashi suka ce to ai ba ya za a kidnapping mutanen su, dole ne su zo wajen su ga yadda za su fitar da mutanen su, koko su tayar da hankali dole sai a sake mutanen su, in ba haka ba za su tayar da fada.
Senator Yusuf Abubakar Yusuf, dan majalisar dattawa daga jihar Taraba ta Tsakiya, ke bayanin abin da ya jawo rikici a karamar hukumar Kaduna ta jihar Taraban. Rikicin da a halin yanzu ya lakuma rayuka 99 da dabbobi har 17,000 a bisa binciken kungiyar Pastoral Reserve wacce take kare muradin Fulani yankin a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja. Kungiyar ta yi zargin cewa mahukuntan jihar ba su dauki matakin kare Fulani yankin ba, saboda haka kungiyar ta nemi gwamnatin tarayya ta kafa dokan ta baci a jihar. Salamu Mali shine mukaddasin daraktan kungiyar.
Muka ce wajibi ne gwamnatin tarayya, musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar Taraba da na karamar hukumar Sardauna, da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke rudo ta wannan rikici, a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a.
Akan haka ne na tuntuɓi mai magana da yawun fadin shugaban ƙasa Garba Shehu domin in ji matakin da gwamnati ke shirin yi na daƙile rikicin.
An tattauna wannan magana kuma matakin da gwamnati ta ce a fara ɗauka na farko shine kafin ma a yi komai a tura sojoji su mamaye wuraren nan gabaki ɗaya, a tura soja da yawa, sannan ita kuma hukumar agaji ta nema ita ma ta isa wurin agaji na gaggawa kafin ma a fara wani bincike a ji wai waye da gaskiya wai ba da gaskiya kan wannan magana. Wannan gwamnati ba za ta saye ko ta ɓoye wani don ya yi laifi akan wannan abu a ce za a kare shi ba. Na ba hannun wannan gwamnati ba ne, saboda haka a yi haƙuri a mutane su kwanta da hankalinsu. Gwamnati za ta ɗauki wani mataki da ya cancanta da ya dace don a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a kan duk tsakanin dukkan al'ummomi da suke wannan yanki.
Rikicin da ya samo asali ne daga zargin wariya tsakanin mutane biyu daga ƙabilun da ke wannan yanki na ƙaramar hukumar Kaduna a jihar Taraban. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.